وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشي نشاؤك قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة تنادى دبو تياد تريهدو دا أربعين دبيار wadda ta yi daidai da 28 ga watan 9 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wanda shine muke karantawa wannan kuma shine darasi na 16 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata a gurguje mun yi karatu akan abin da ya shafi sallar Juma'a koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da sallar Juma'a inda muka karanta dai falalar wannan rana da kuma abin da ya dangance ta mun karanta wata doguwar kissa ta ainihin wato wanda Ibn Ishaq ya kawo ta daga Abdurrahman Ibn Ka'ab bin Malik inda ɗansa yake ba da labari cewa Ka'ab bin Malik lokacin da ya daina gani to ya wato ya zamto idan ya fito zuwa sallar Juma'a ya ji sautin kiran sallah sai ya nema wa As'ad bin Zurara gafara shine dai wata rana shi dan nasa ya tambaye shi yace ina yawan jin kana nemawa ainihin wato As'ad bin Zurara ta gafara duk sa'an da ka ji kiran sallah sai yace ai shi As'ad bin Zurara shine farkon wanda yayi mana sallar Juma'a a garin Madina kafin isowar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ainihin wato gurara to bayan nan mun karanta wata doguwar kissa ta irin salo na khutubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi har guda biyu wanda duk Ibn Ishaq ya kawo su duk da cewa dukkaninsu hanyoyi ne masu rauni da haka isnadun su bai da inganci kamar yadda muka karanta bayan nan sai muka shiga cikin girman wannan rana ta Juma'a mun fadi cewa ranar Juma'a wato tana da keɓance-keɓance akwai abubuwan da in ba ranar Juma'a ba da wuya ka same su a wata ranar cikin ranakun da ake da su na sati na daga cikin abin da muka karanta satin da ya gabata wanda ya danganci wannan rana ta Juma'a shine mustahabbancin yawaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati a daren Juma'a da kuma yinin Juma'a na daga cikin abin da muka karanta shine yin wanka ranar Juma'a wannan al'amari ne wanda an karfafa shi sosai balma wajabcin sa yafi karfi sama da wajabcin sake alwala idan mutun ya taba gabansa ko kuma yayi habo ko amai kai balma yafi wajabcin yiwa Annabi salati sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe wannan ya nuna lalle wankan Juma'a ba karamin dalili ne zai sa mutun ya ki yin sa ba yana daga abin da muka karanta wanda ya shafi ranar Juma'a shine sanya turare mai kamshi yin aswaki wannan shi ma yana da falala sannan kuma mutun ya buga sammako ya tafi da wuri-wuri ya shagaltu da karatun alkur'ani da zikiri ya kuma shagaltu da salloli har zuwa lokacin fitowar liman. Yana daga abin da aka bukata ranar Juma'a mutum ya yi shiru idan ana yin khutuba don sauraranta. Yana daga cikin abin da muka karanta suratul Juma'a da kuma suratul Munafiqin ko kuma sabbihi isma rabbikal a'la da suratul Ghashiya lokacin da liman zai jagoranci sallar Juma'a da jama'a. Yana daga cikin abin da muka karanta sanya tufafi mafi kyau ranar Juma'a. Sannan abin da muka karanta ko kuma wanda za mu tashi a kansa, qala al-mu'allif rahimahullah, wa minha anna lil-mashi ilayha bi kulli khatwatin 'amali sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha. Yana daga cikin abin da yake banci ranar Juma'a na falala, tafiya zuwa sallar Juma'a a kas dittaku yana daidai da aikin shekara guda, ladan azumin shekara da ladan qiyamul layli ta shekara guda. Akwai hadithin da Imam Tirmidhi ya ruwaito shi, Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin sahihu Tirmidhi, hadisin Aus ibn Aus, inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ightasala yawmal jumu'a wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin ya khatuha ajru sanatin siyamuha ko siyamiha wa qiyamiha. Wato Aus bin Aus yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ightasala yawmal jumu'a, duk wanda ya yi wanka ranar Juma'a, waga sala ya sa aka yi wanka. Wannan waga salan an yi masa fassarori wajen guda uku, wasu sun ce ya wanke kansa ake nufi da waga sala, wasu kuma suka ce a'a, ya kusanci iyalinsa janaba ta kama shi, ga wankan Juma'a ga wankan janaba, shi ya yi wankan Juma'a ya taho masallaci, ita kuma ta yi wankan janaba. Wabakara wabtakara, wabakara ya fito da wuri, wabtakara ya yi sammako, wadana ya zo kusa da liman, domin wannan inda ya zo da wuri to zai samu sahun gaba, in ya samu sahun gaba kaga ya matso kusa da liman. Wastama'a wa ansata, ya yi shiru ya kuma saurari khutuba. To duk wanda ya yi wannan, kana lahu bi kulli khutwatin ya khatuha, manzo Allah ya ce duk takun da ya taka yana da ladan shekara guda, qiyamul laylinta da kuma azuminta. Duk taku ka kaddara daga gida zuwa masallaci kai taku 100, duk taku dai daidai yake da ibadar ka ta ibadar shekara guda, tsayuwar dare da kuma azumtar rana. Wannan yana daga cikin abinda yake gaya, yake nuna mana falala da fa'idar sallar Juma'a, musamman kuma zuwa da wuri da sauraron khutuba. Wa minha annahu yukaffiru sayyi'at, yana daga cikin abin da yake banci wannan rana ta Juma'a, annahu rana ce da yukaffiru sayyi'at, ana kankare as-sayyi'at wato zunubai, rana ce ta kankara zunubai. Wa minha sa'atul ijaba, sannan a cikinta akwai wato wata sa'a ta amsa addu'a, wanda mun yi ishara zuwa gare ta a baya. Wasu sun ce bayan sallar daga fitowa, wato daga fitowar liman har zuwa ta da sallah, wasu sun ce bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana. To wannan kuma kauli ne wanda yake yana da ƙarfi, wato lokaci ne na amsa addu'a. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama idha khataba ihmarrat aina wa ala sautu wa ishtadda ghadabu hatta ka annahu mundhiru jaysh yaqul sabbahakum wa massakum wa kana yaqulu fi khutbati amma ba'du wa yaqtasiru ko wa yaqsiru alkhutba ko wa yuqassiru alkhutbata wa yutilu as-sala wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawa'id al-islam wa shara'i'ahu wa ya'muruhum wa yanhahum fi khutbatihi idha 'arada lahu amrun kama amara ad-dakhil wa huwa yakhutubu an yusalli rak'atayn wa kana sallallahu alayhi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya kasance idha khataba, idan yana khutba ihmarrat aina idan sa sai ya kada ya ja wa ala sautu sai muryarsa ta daukaka washtadda ghadabu sai fushinsa ya tsananta hatta kai ka ce ka annahu mundhiru jaysh kamar wanda ke tunzura rundunar mayaka wa yaqulu yana ce musu sabbahakum ga makiyanku nan sun daka ko muku sammako wa massakum ga sunan sun kwararo ku da yammaci wannan sufar khadibi kenan duk wanda kaga yana hudu ba ana bacci to ai ba khadibi bane kenan ai yohanna sahaba gane ko kaji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wani kuma sai ya ce ka yau neman yayi fada ba fada bane haka khadibi yake haka ya kamata huduba ta kasance an gane ko ba a san in huduba so ake kowa ya tashi a dumama shi tsawon sati guda caji ne na sati guda to ka zo tun a gurin baka cazu ba ballantana a ce ka sallace an gane ko da aka annabi sallallahu alaihi wasallam muryar sa dagawa take yanda ka san yana magana tun yazo hudu ba za ka ji muryar ta yi sama in ka kalli idan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga ya kada yayi ja an ce akwai wasu jijiyoyi ma da za ka ga sun tashi na wuya da na goshi sallallahu alaihi wasallam sannan za ka ga kamar fushi ya ƙara fushi ba fushi bane nature ce ta hudu ba haka take shi yasa ba kowa bane khadibi ai an gane ko hatta sai aka gaya maka irin yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake suffantuwa yana khutuba hatta ka annahu mundhiru jaysh yanzu ka dauka kana an ce kai wa sojoji lecture sai kai musu lecture da za su yi bacci sojoji za su fita fagen fama sai aka ce ka zo kai musu lecture allura za ka yi musu ko kuma sa musu lalaci za ka yi ko tsoro za ka jefa musu annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu mundhiru jaysh kamar rundunar sojoji ne a gabansa aka ce musu lakca yake ƙara zaburar da su shine ka annahu mundhiru jaysh kuma ka annahu mundhiru jaysh din kamar yana ce musu sabbahakum imma da wannan ya dan ce bari ya dan kwanta wannan bari ya dan je gida yayi kaza wannan yana cin abinci to annabi a hudu bari yana nuna musu kamar ga makiyanku nan sun dako muku sammako za su duro cikin ku ya zaburar mutane take so ake mutane su watsake mutane su fadaka mutane su zabura tsawon sati guda idan cajin ya kusa sallacewa irin ranar irin yau alhamis to gobe juma'a kuma sai mutun yaje sai a kuma dumama shi haka ake yi an gane ko wa yaqulu fi khutbatihi wa kana yaqulu fi khutbati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin khutbarsa amma ba'du zaka ji limamin ku shi ma yana yi ko amma ba'du bayan haka ma'ana kaga wannan amma ba'du kalma ce ta jan hankali bayan dan shimfuda da kaji an yi to babban darasin zai biyo amma ba'du da kaji amma ba'du to dan ƙara gyara zaman ka sake zubawa limai ido ka kuma kasa kunne kaji me zai biyo amma ba'du dan galibi abinda ya gabaci amma ba'du yi wa Allah kirari ne da kuma kambamawa da kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa annabi salati an fahimta to amma ba'du to anan zaka zuki sakonka na sati guda daga liman to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin khutbarsa yana cewa amma ba'du sannan daga cikin dabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a khutba yuqassirul khutba yana takaita khutba ba so ake duk komai da komai sai ka tattara ka fada ba a cikin khutba ko ma kai khutba a rasa wai akan me kai khutba ka taba kaza ka je guri kaza ka tafi kan mutun ya ta zage ka rasa ta kamaimai da me ka tashi a hudubar so ake in ka ce a kaza zaka yi magana to koda ka dan ratse wani dalili ne yasa ka ratse kuma ratsewar za ta taimaka abinda kake so ya fito to sai ka dan ratse amma in an tashi za a ce kai yau mallan yayi huduba ko liman yayi huduba akan kaza ina fata an gane to shi yasa to kuma shi idan bayani yayi yawa to galibi yana warware na farko to shi yasa ba a so huduba ta yi tsawo mutane tun suna ganewa tun ana girgida kai har kuma mutane kuma sun gaji a ana jin cajin nan ana jin kamar a tsora ka ce to aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sai mutun ya ji kamar a ci gaba
to wannan kaga sai ga dan sakon da ka fada a takeice mutun ya rike shi in Allah ya masa muwafaka sai je aiki da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yuqassiru al-khutba yana takeita hudba wa yudilu salat ma fa yana tsawaita sallah yanzu anan ya zai da limamai su kuma sai su takeita sallar sai a tsawaita hudba akasi kenan to dayan biyu imma in ka tsawaita hudba to ka rage wa mutane radadi ka takeita sallah kar dukan ya zama musu guda biyu can gashi ka bulale su kuma ka tsawaita sannan kuma an zo sallah kuma ka manta da cewa akwai dattawa akwai marasa lafiya akwai mata akwai yara kuma nan ma kawai ka kama musaffa a cikin sallar juma'a an gane ko to abinda ake so shine ka takeita hudubar dan sakon ya zamanto a dunkule kuma ba a manta komai ba ko yaro karimi ai indai ya je masallaci aka ce akan me aka yi magana zai ce ai malam ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza dattijo man kace wai yau baba akan me malam yayi huduba ne zai iya ce ai akan kaza da kaza kaza yayi huduba saboda a takeice aka bashi amma in ta yi tsawo da yawa akai tai akai ta ya mutane suka gaji to sai ga galibi ba za ka samu sakon a dunkule a wajen mutane ba za ka samu wani ya dan rike wani abu ya manta wani abu to ba a san haka shi yasa ake so a takeice huduba alaba shi ita sallar ita kuma sai a jata ta yi tsawo dan mutane kuma su samu da suka sallah kaji wani fikihun ko can an takaita dan sakon ya zama takeice nan kuma an tsawaita sallah saboda wanda yake daga gurin aiki ya taho wani bai da lafiya ya dan samu sauki ya taho wani ya makara to duk tsawaita sallah sai ya sa jama'a sai su samu sallah ina fata an gane to su kuma mutane a yanda suke so sharp sharp suke so huduba kar ta yi tsawo sallah kar ta yi tsawo an gane ko to yanda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin aljumu'a hadisi na 867 hadisin jabir dan abdullah hadisi na biyu kuma shi ma imam muslim ya rawaito shi a cikin aljumu'a hadisi na 869 hadisin ammar Allah ya kara masa yadda wa kana yu'allimu ashabahu fi khutbati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabbansa a cikin hudubarsa qawaid al-islam ka'idojin musulunci wa shara'i'a da shari'o'in musulunci wa ya'muruhum manzan Allah yana umartar su wa yanhahum yana hana su fi khutbatihi a cikin hudubarsa ma'ana ana gaya mana abinda hudubar ta kunsa wato duk lokacin da zaka yi hudba to ta kunshi karantar da mutane ka'ida cikin ka'idojin musulunci a dauki wani shishike cikin shikashikan musulunci ai hudba akai a ja hankalin mutane a gaya musu yanda wannan shishiken yake sannan kuma wani lokaci a dauki tashri'atul islam bayan shikashikan musulunci sai a dauki wata shari'a cikin shari'o'in musulunci sai ai magana akai wani lokaci ai akan sadar da zumunci wani lokaci ai akan makwabtaka wani lokaci ai magana akan kasuwanci wani lokaci ai magana akan ainihin wato zamantakewa ta iyali wani lokaci ai magana akan haƙin yaya akan iyaye wani lokaci ai magana akan ainihin wato abin da ya shafi sallar jana'iza da gawa da sauransu wani lokaci haka dai shara'i'ul islam kenan wa ya'muruhum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubar sa yana umartar sahabbansa a cikin hudubar wa yanhahum kuma yana hana su ma'ana ana cikin hudubar in yaga abin umarni yana tsayar da hudubar yayi umarni kaman yanda kuma zai iya yin hani yana yin hudubar ya tsayar da hudubar ya hana wani abu da yake yi ba daidai ba idza arada lahu amrun idan wani al'amari ya bujiro masa an gane ko idan wani al'amari ya bujiro ana hudubar Annabi yana katsa hudubar kamar yanda za ka ga yanzu ana cikin hudubar sai a ce ga wani ya zo musulunta ba za ka ce sai ka gama hudubar ba yanzu daga a kowace gaba kake sai a tsayar da hudubar domin ga wani zai samu karu za a samu karuwa sai a lakana masa kalmar shahada in yi kalmar shahada sai kuma a ci gaba da hudubar yanzu ka ga wannan wani arid ya bujuro ya tsinke hudubar amma wannan arid din dole ne a tsaya a musuluntar da wanda zai musulunta dan tana iya wa saura yan sakanni ya mutu in ka ce sai ka gama huduba ya rasu kuma fa ka kai masa bukulu ko yana so ya musulunta la'alla yana gama kalmar shahadan nan kafin a ce je kai wankan ka zo ka shiga cikin sallah kila kwanakin sun zo karshe shi yasa ba a jinkirta ya zo musulunta sai a tsayar da huduba wannan arid ne yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin huduba kawai sai aka ga wani mutum from nowhere ya danno cikin masallaci ba ruwansa da huduba ake kawai ya zo ya ce ya maikin Allah fari ruwa ya yanke dabbobi suna ta mutuwa amfanin gona ya yi yaushi turawa sun bayyana a cikin gonaki. Kun san turawa ko? Na? To kaga koren ganye yana yin yalo. Ai turawa sun bayyana a cikin gonaka. An fahimta? Yawa. Saboda haka yace ya maikin Allah ud'ullaha lana yughithna. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a bari sai an gama huduba ba, bai tsaya kawai sai ce Allahumma ghithna, Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Sahaba yake cewa bab a sama babu alamun hadari, kuma babu abin da ya tare mu da dutsen Sal'u. Ballantana mu ce a akwai hadari ta bayan dutsen ba mu ganshi ba. Yace sama haka take tarwal, babu wani alamun hadari. Nan take sai ga wani hadari ya taho kamar garkuwar yaki, sai da yazo tsakiyar sama sai ya tarwatse. Aka dinga ruwa sai da aka yi sati guda ana ruwa. Juma'a tana kewayowa, Annabi yana hudubar, kuma sai ga wani mutum ko shine na farkon shi ma rawun yace bai sani ba, sai gashi ya kuma dawa yace ya maikin Allah ruwa yayi yawa. Dan adam yau ya gane Hadija yace ruwa yayi yawa ya maikin Allah, wato gidaje suna ta rurushewa. Ka roki Allah ya rike mana ruwan nan haka. Manzo Allah ya kuma daga hannu yace Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma alal akam wadhirab wabtunil awdiya wa manabit ash-shajar. Kawai sai aka ga ruwa gaba daya yayi cikin daji. Kaga wannan arid ne, ana cikin huduba abin yazo. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huduba sai ga Al-Hasan da Hussein an musu wanka, Nana Fatima ta turo su masallaci, suna ta hanzari su ta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ga suna ta tafiya suna hardewa suna faduwa, Annabi ya dakatar da huduba, ya sako daga kan munbari, ya je rungumo su, ya hau da su kan munbari, ya ci gaba da huduba sallallahu alaihi wasallam. An gane da kakka dauka ita huduba ba abin da yake iya katse ta. Idan wani arid yazo ana iya tsayarwa ayi wannan abin, sannan sai a ci gaba. Kamar yanda wata rana ya umarci Sulaikul Gatafani, ana cikin sallah sai ga wani sahabi Sulaik yana shigowa kawai sai ya ji ana huduba, sai ya samu guri ya zauna. Sai manzo Allah ya dakatar da huduba sai ya ce sallaita ya Sulaik? Sulaik kai raka'at kai tahiyatul masjid? Yace a, yace kum farka raka'atai, tashi kai sallah raka'a biyu. Sai kuma ya ci gaba da huduba. An gane? To shine ma'ana idza arada lahu amru, Annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya bujuro a cikin hudubar sai kuma ya yanke hudubar sai ya umarni ko ya hani. Kama amara dakhila wa huwa yakhdubu an yusalli raka'atayn, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ad-dakhila mai wanda ya shigo masallaci, wa huwa yakhdubu, manzon Allah yana khutuba an yusalli raka'atayn, yace tashi ya sallah raka'a biyu gaisuwar masallaci. Sulaik kenan ko? Wannan Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadithin a cikin al-Jumu'ah, hadisi na 930 da kuma hadisi na 931. Imam Muslim a cikin Al-Jumu'ah ya rawaito hadithi na 875, hadithin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda. Wa idza ra'a bihim faqa wa idza ra'a bihim dha faqatin min hajatin amarahum bis sadaqati wa haddahum 'alayha. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai ya ga ma'abocin kunci da bukata da talauci, shine dha faqatin. Idan manzon Allah ya ga ga wani nan talaucin nasa ya dara na sauran mutane, radadin da yake ji ya dara na sauran mutane, bukatarsa ta dara ta sauran mutane, a cikin hudubar amarahum bis sadaqa sai manzo Allah ya umarce su da yin sadaqa. Wa haddahum alaiha, kaga kila yana yin huduba akan tauhidi a cikin, kuma ana nan kawai sai aga wani mutum ya zo duk kayansa sun kekkece, da ka kalle shi yayi futu-futu, kuma duk ya jeme ya sha jiki, alamun mabukaci ne. To a cikin hudubar kuma babu, a hudubar tsarin ta babu magana akan taimakon mabukaci, amma yanzu ga wani mabukaci dan yazo an ganshi, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan ratsa da maganar a taimakawa mabukaci a cikin hudubar. Wannan shi ma yana cikin kwarewa a huduba. An gane ko? Ana cikin hudubar sai kaga ga wani nan mara lafiya kuma mai bukatar taimako, a cikin hudubar sai ka shigo da shi ka neman masa jama'a su taimake shi. Duk wannan yana daga cikin Annabi sallallahu, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bujuro yakan shigo da shi cikin hudubu sallallahu alaihi wasallam. In ya ga mabukaci sai ya umarci sahabbai su ya gaya musu falalar sadaka, ya kwadaitar da su akan yin sadaka. Wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Az-Zaka, hadithi na 1017, hadithin Jabir bin Abdullah al-Bajjar, Jarir bin Abdullah al-Bajjar radiyallahu anhu. A cikin wannan hadithin na Jarir bin Abdullah,
yace fatama ara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min alfaqa, wato wasu ƴan kauye ne ko wasu ƴan gefan gari sai suka shigo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, ga kayan su sun yi datti, sun yayyage, suna cikin yanayi na bukata. Nan take sai aga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza, yanda yaga halin da waɗannan bayan Allah suka shigo masallaci ya gansu a cikinsa. Ba sai mutum ya tashi ya yi bara, yanayin mutum kawai ya sa liman zai iya yin bara a madadinsa. Kuma inda sun gane in mutum ya zo da irin wannan liman ya yi bara a madadinsa, sai ya fi samu, ya ba kyale shi ya ta ihu a cikin masallaci, wani ma duk mutane su watsa su bar shi sun yana ta gararan ba. Na fatan gani, annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza, ya ga kai ga wasu mutane nan ana kallo a ga fuskar annabi ta canza, kuma bata canza ba sai da waɗannan bayan Allah suka shigo masallaci. To nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai hudu bata canza salo, sai kuma ake ta kwadaitar da sahabbai akan taimako, yin sadaka, da kuma ainihin wato kwadaitar da su akan taimako da yin sadaka har zuwa ƙarshen hadisin. Wa kana yushiru fi khutbatihi bi isba'ihi as-sababa inda dhikrillahi wa du'a'i, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ishara da dan yatsan sa as-sababa, wato wannan inda dhikrillah, lokacin da zai ambaci Allah, innallaha ya'murukum, sai dinga nuna hada dan yatsan sa wannan, an gane, wa du'a'i allahumma a'izz al-islam wal muslimin, ba haka ake ba addu'ar khutba, ba haka ake ba. Ba za a ga liman yana haƙa Allahumma, sai dai kawai ko ya ɗaga ɗan yatsa, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin, ɗan yatsa ne ake ɗaga. In ka koma cikin bayanan da malamai suka yi game da ɗaga hannu a addu'a, za a ga ba iri ɗaya ba ne, akwai na roƙon ruwa, akwai na addu'ar bukata, akwai na a cikin huduba, akwai kaza, ɗaga hannu kala-kala ne, ɗagawa na addu'a ba iri ɗaya ba ne duka. Ilan mun zo wata gaba wata rana duk za a kawo su, ko insha Allah. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Al-Jumu'a, hadithi na 874, Imam Abu Dawud a cikin As-Salah, hadithi na 1104, hadithin Ammar bin Zu'a, wato Umarata bin Zu'aiba, Umaratu ibn Zu'aiba radiyallahu an. Wa kana yastasqi bihim idha quhita al-matar fi khutbati, manzan Allah ya kasance yana roƙa musu ruwa idan aka yi farin ruwa a cikin hudubarsa, kamar yadda na faɗa da su, ko duk yana cikin hudubar yake akan kaza, to kuma sai ainihin bukatar a yi addu'a a roƙi ruwa saboda halin da ake ciki na fari, sai ya zo waliman ana cikin huduba, to ba zai ce ai shi hudubarsa ba akan roƙon ruwa yake ba, wannan shi ma'arid ne, sai shigo da shi ya goya shi cikin hudubarsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka, ya roƙi ruwa wato idan ana cikin halin fari a cikin hudubarsa. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Jumu'a, hadithi na 934, Imam Muslim a cikin Salatul Istisqa, hadithi na 897, hadithin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Abinda ya sa malam Dubai ya kawo maka hadisan, wannan khulasa ne. In ka koma can cikin Zadul Ma'ad din wajen mujalladai ne, to nan duk za ka ga bayanan da Ibn al-Qayyim ya kawo, amma shi ne yana dan tsatsakurowa ne, yana tattarawa saboda ya kira shi da khulasa. Wa yakhruju idha jitama'u, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa daga gida, idha jitama'u idan aka taru, fa idza dakhala al-masjida, idan ya shigo masallaci, sallama alaihim, sai ya musu sallama, yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa idza sa'ida al-minbara, idan ya hauka minbari, istaqbalahum biwajhihi, sai ya fuskance su da fuskarsa mai daraja, wa sallama alaihim, sai ya musu sallama, thumma yajlisu, sannan sai ya zauna, wa ya'khudhu bilalun fil adhan, sai bilal yayi kiran sallah, fa idza faragha, idan ya gama kiran sallah, qama, sai manzo Allah ya tashi, wa khataba, sai ya khutba, kamar da yanda kaga ana yi a masallaci, a haka yake, ko liman ya shigo zai sallama, idan ya hau kan minbari ya kalli mutane zai musu sallama, in yayi sallama zai zauna, in ya zauna ladan zai kira sallah, in ya gama kiran sallah sai shi kuma ya tashi sai ya wa mutane khutba. Wa ya'tamidu ala qausin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dogara akan baka, aw asa, ko sanda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dogara akan baka ko sanda.
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadithi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah, hadithi na 1096, hadithin Al-Hakam bin Hazan Al-Kulafi. Al-Hakam ibn Hazan Al-Kulafi radiyallahu anhu. Ka taba jin wannan sahabin? To shi ma sahabi ne. Al-Hakam bin Hazan Al-Kulafi. Wasahul Albani fi Sunan Abi Dawud. Imam wato Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dogara akan ainihin wato sanda ko kuma akan ainihin wato baka. Wa kana minbaruhu thalatha darajatin. Minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matattakala uku ce. Wa kana qabla ittikhadhihi yakhdubu ila jiz'in. Kafin ya fara yin huduba, kafin ya samu mumbarin, kafin a yi masa mumbarin da zai hau ya dinga huduba, to da yana yin huduba ne a wani kututturen dabino, wanda aka ce bayan Annabi an yi masa wannan mumbari ya daina hawa kututturen, akwai randa aka ji wannan kututturen yana ta nishi, nishi sosai kamar irin nishin mutum bai da lafiya dinna kututture. Aka rasa me sai a gano kututturen nan ne, bai daina nishi ba sai da Annabi ya zo ya rungume shi, sannan sai ya shiru sallallahu alaihi wasallam. Albarkar da yake samu Annabi yana tsayawa kusa da shi, ko yana taka shi, ko yana hawa kansa, yana yin khutba, yanzu kuma ya daina samun wannan tabarrukin, shi ne yake nishi da kuka da alhinin rabuwa da shi da aka yi. To sai da Annabi ya je ya rarrashe shi, ya rungume shi, sai ya daina. To Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya samu mumbarin da zai dinga yin khutba akai, yana yin khutba ne a wannan kututturen dabino. Walam yudai al-minbaru fi wasat al-masjid. Idan aka zo da mumbari, to ba za a aje shi a tsakiyar masallaci ba, dan na can su kalla, nan su kalla, nan su kalla, ba za a zo nan tsakiyar masallaci a aje mumbari ba. A gane ko? Bal fi janibihi al-gharbi bainahu wa bain al-ha'idi qadara mumarrishat. Wato sai a sanya shi a gefen masallaci ta bangaren wato a janibihi al-gharbi, wato bangaren mumbarin ta yamma. Shi yasa za ka ga idan mumbarin yana da matattakala, to in aka je sai a maida matattakala can, yanzu kaga ai can in mumbarin yana ajiye a nan, nan kaga shine wajen hawansa. To amma tunda nan so ake nan ne zai kalli mutane, liman nan zai kalla, to sai a juya mumbarin nan wajen yamman, sai ya koma baya. Ko kun fuskanta? Duk da cewa mumbaran yanzu na zamani ne, wani za ka ga sai an tattaka a kwana, wani kowanne da yanda suke yin nasu. Ala ayyi halin dai ba a ajiye mumbari a tsakiyar masallaci, sai dai ya koma gaban masallaci, kuma sannan a samu gwargwadon wato gap, ko gwargwadon yar tazarar da akuya za ta iya wucewa tsakanin inda aka ajiye mumbari da bangon masallaci, ya zama akwai gurin da akalla mamarrar shat. Kaga shi kansa liman ya zo zai hau, zai danyi kwana a gurin, sannan ya hau. In ya zama to an matse gurin, kaga zai zama ba shi da dadin hawa, da haka a samu mumarrishat. An gane ko? Wa bainal ha'id qadara mumarrishatin. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin As-Salah, hadithi na 496. Wa fil i'tisam, haka a cikin al-i'tisam, hadithi na 7334. Imam Muslim a cikin As-Salah, hadithi na 508. Hadithin Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi. An gane ko? Wa kana idha jalasa alayhi fi ghayri al-jumu'ah aw khataba qa'iman yawm al-jumu'ah istadara ashabuhu ilayhi bi wujuhihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idha jalasa alayhi, idan ya zauna akan mumbarin, fi ghayri al-jumu'ah, ba kuma ranar jumu'a ba, aw khataba qa'iman yawm al-jumu'ah, ko kuma ya hau kan mumbarin yana tsaye yana huduba ranar jumu'a, istadara ashabuhu ilayhi bi wujuhihim, sahabbansa duk sai su juyo fuskokinsu zuwa gare shi. Duk inda mutum yake kallo gaba ɗaya, sai kuma ya juyo sai ya kalli inda liman yake. Wa kana yaqumu fa yakhthubu thumma yajlisu jilsatan khafifa. Manzo Allah ya kasance yaqumu yana tsayawa ne, fa yakhthubu sai ya huduba, thumma yajlisu sannan sai ya zauna, jilsatan khafifatan wato zama sassauka, thumma yaqumu sannan sai kuma miƙewa, fa yakhthubu thaniya sai ya huduba ta biyu, fa idza faraga minha, idan ya gama huduba ta biyu, akhadha bilalun fil iqama sai kuma Bilal ya tada iqama. Wa kana ya'muru bid-dunuwi minhu wal insat. Manzo Allah ya kasance yana umartar a matso kusa da liman wal insat da kuma yin shiru. Wa yukhbiru anna ar-rajula idha qala li sahibi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa idan mutun ya ce wa abokinsa ansit yi shiru faqad laga, shi kansa da ya ce wa wani ya shiru yayi zancan banza. Kaji ba fa kai kake surutun ba, kaga wani yana yin surutu ranar juma'a sai ka ce masa malam yi shiru, kai kanka da kace yi shiru din an ce kayi lagawo, kayi zancan banza, kayi zance marar amfani. Wa man laga, wanda kwadiye lagawo fa la juma'ata lahu bai da juma'a. To kaji duk da cewa wannan fa man laga fa la juma'ata lahu bai inganta ba, amma dai mutum bai kyauta ba, in yana surutu zai karabu da shi ko da kai yake. An gane zai ji ba daɗi ya ga kamar kai mai wulakanci yana ce ma magana kake kula shi, saboda kai kana da kan gado ne yayi. An idan da sallah sai ka wayan mar da kai, tunda har yanzu akwai mutanen da suna zaune a binniya mayan ƙauye. Amma ba haka ba, duk bayanan nan da ake ga wai an kira san ana yin hutuba ga mutum ya daga waya yana ansa. Sai ka rasa duk bayanan da ake na ba'a surutu ba'a surutu, ina kunnan mutum yake hoho. Ina fata an gane. Da haka abin da ya kamata shine ya zamto ba a yin magana ranar juma'a in dai liman yana khutba. Da haka in ma kaga mutun yana yi, ko ka tashi ka bar gurin da yake ko kai masa shiru, yayi ta ma magana da kai yake kai masa shiru, sai an idar da sallah in bai sani ba sai ka waya mar da kai ka ce ba a magana ana khutba. Hadithin wanda yayi magana, wanda yace da wani yayi shiru ranar juma'a yayi lagawo, to hadithin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi a cikin al-Jumu'ah, hadithi na 934. Imam Muslim shi ma ya ruwaito hadithin wanda yayiwa wani maganar, wanda ya ga wani yana surutu yace ya shiru yayi lagawo, Imam Muslim ya kawo shi a cikin al-Jumu'ah, hadithi na 851. Hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Amma karin da aka ce wa mallaga, dukko wanda yayi lagawo fala juma'ata lahu bai da juma'a, wannan hadithin da'ifi ne. Juz'un min hadithin rawahu Ahmad, wani yanki ne na hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Musnad Mujalladi na 1 shafi na 93, ko kuma hadisi na 93 a rakam na 819, hadisin Ali radiyallahu an wa da'afahu Sheikh Shakir alal Musnad. Sheikh Ahmad Shakir, wanda yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad, ya raunana wannan ziyada din wa man la ghafala juma'atan. An gane ko bata inganta ba. Wa kana idha salla aljum'ata dakhala manzili, manzo Allah ya kasance idan ya idar da sallar juma'a yana shiga gidansa ne. Fa salla raka'ataini sunnataha, sai salla raka'a biyu shine sunnar bayan sallar juma'a. Wa amara man sallaha an yusalliya ba'daha arba'a, amma manzo Allah ya umarci duk wanda zai sallace ta yayi salla raka'a hudu, to shi yana yin raka'a biyu, sannan ya umarci duk wanda zai yi ta yayi hudu. Ya abun yake, qala shaykhuna Ibn al-Qayyim, yace babban malaminmu, yana nufin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kenan, yace qala shaykhuna, sheikh dinmu yace idza salla fil masjidi salla arba'a wa in salla fi baitihi salla rak'atayn. Kaga ba fala iskala alai, ko babu wani iskali. Idan a masallacin mutun yake so yayi ba gida zai je ba, to raka nawa zai yi? Hudu. Idan kuma mutun daga masallaci gida zai dawo, to kar yayi a masallaci, sai ya dawo gida sai ya raka nawa? Biyu. Da haka babu cin karo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin biyu ne saboda a gida yake yin tasa. Amma kai da ba za ka yi a gida ba, a masallaci za ka yi nawa za ka yi? Sai kai hudu. To shi yasa can yayi biyu, nan yayi umarni da ayi nawa? Hudu. To babu cin karo tsakanin hadithan. Wa in salla fi baitihi salla rak'atayn, wannan hadithi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah, hadithi na 1130, hadithin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Wa sahahu al-Albani fi sunan Abi Dawud, a Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin sunan Abi Dawud. Qultu, sai na ce. Maganar waye wannan? Qultu, sai na ce. Wa kenan? Ibn al-Qayyim. Wa ala hadha tadullu al-ahadith, wannan bayanin da kaji an yi akan haka hadisan suke nuni. Wa qad dhakara Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya ambata an Ibn Umar, daga Abdullahi dan Umar, annahu kana idza salla fil masjid salla arba'an, abinda sahabbai suka fahimta kenan. Idan a masallaci ne mutun zai nafila bayan sallar juma'a, hudu zai yi. In a gida ne raka'a biyu zai yi. Haka Abdullahi dan Umar yake yi. Idan zai sallar wato nafila sunnar juma'a a masallaci sai ya hudu, wa idza salla fi baitihi salla rak'atayn, idan kuma zai salla a gida sai ya salla rak'a biyu. Kaga ya fassara ma'anar waɗancan hadisan da muka karanta. Bi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi salatil eidain, mallai ce to ya dan tsakuro wani abu game da sallar juma'a, yanzu kuma zai shiga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da sallar idi guda biyu, babbar sallah da karamar sallah. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-eidain fil musalla, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata yana yin sallar idi guda biyu ne a musalla filin idi, ba a cikin masallaci ba, fi musalla a filin idi. Wa huwa alladhi ala babil madinati ash-sharqi, shine wannan filin da yake kusa da kofar masallacin Madina ta bangaren gabas, anan filin idi yake. Alladhi yudau fihi mahmilul hajj, inda ake ajiye darbukar mahajjata a gurin. An gane ko? An san darbuka ai ko? Na'am. Darbuka. Na'am. In kuka kula da yake ba al'adarmu ba ce, amma kuka kalli masu hawa raƙuma za ku ga suna yin wani ɗan ɗaki a kan raƙumi. Ko wani ya taɓa kula? Kan raƙumi ne, amma za ka ga an yi wani abu kamar ɗaki haka a kansa. Galibi za ka ga in ka ga irin wannan, to akwai mata a cikin tafiyar. Kai dama fi sabilillahi kake rayuwarka, ga yanka ga ka a kan raƙumi. To amma ita dama wa sirrul mamumi ma sirrul imam, ita dama mace ya sirri ce. Da haka in za a yi tafiya irin wannan da ita, to sai a yi mata darbuka. Ita ke wannan ɗan ɗakin na kan raƙumi, shi ake kira darbuka. To kuma duk inda aka je, in an yada zango, to ai shi ma raƙumin halitta ne, yana buƙatar hutu. Sai a sauke wannan ɗan ɗakin da ke kansa, sai a ajiye don shi ma ya sarara. To mahajjata in sun je da raƙumansu a wannan filin idin nan, ake sassauke wannan ‘yan ɗakunan na kan raƙuma, sai a ajiye su a gurin, shi ne darbuka. An gane ko? Ƙamus ɗinka na Hausa ya ƙaru ko? Alladhi yudau fihi mahmilul hajj, inda ake ajiye wato darbukar mahajjata a cikinsa. Wa lam yusalli al-eid bi masjidihi, bai taɓa yin sallar idi a cikin masallacinsa ba. Illa marratan, sai sau ɗaya. Asabahum madarun, shi ma ruwan sama aka yi. In thabata al-hadithu, shi ma in hadithin ya tabbata. Wa huwa fi sunan Abi Dawud, domin hadithin yana cikin sunan Abi Dawud, kuma bai inganta ba. Shi yasa Ibn al-Qayyim ya ce in hadithin ya inganta, an ce sau ɗaya ya taɓa yin sallar idi a ƙwaryan masallaci saboda ruwan sama. Kaga kenan ba a yin sallar idi a ina? Cikin masallaci. To idan ruwan sama kuma ya zo fa, hadithin bai inganta ba, za a iya yin hujja a yi sallah a cikin masallaci? Na'am. Ban ji ba? Darura. Malam ya ce darura. Yanzu an zo za a yi sallar idi, sai gari ya haɗe aka fara duwa, za a iya shiga cikin ƙwaryar masallaci a yi sallar idi? Na'am. Za a iya yi? To yuridu Allahu bikumul yusra kenan, wala yuridu bikumul usra. To za mu ji wani sati insha Allah, za mu ji mai malamai suka ce za a iya yi ko ba za a yi ba insha Allah. Wannan hadisin da'ifi ne, Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah, hadisi na 1160, Ibn Majah a cikin Iqamatus Salah, hadisi na 1313, hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, wadda'afahu al-Albani fi hadhihi sunan. Amma wato Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisi a cikin Sunan Abi Dawud, hadithin bai inganta ba. Wa kana yalbasu ajmala thiyabi, manzo Allah yana sanya tufafinsa mafi kyau ranar Idi, yana sanya tufafinsa mafi kyau. Wa yakulu fi Idil Fitr, in akwai sabo a sabunta. An gane ko? In kuma babu sabo, mutum ya dauki wanda yake ganin yafi kowanne kyau a cikin tufafinsa, sai ya wanke a goge a ranar Idi, sai mutum ya sanya tufafi mafi kyau. Wa yakulu fi Idil Fitri qabla khurujihi tamarat, a idin karamar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin dabino kafin fita sallar Idi, dan ya nuna cewa ba azumi yake ba. An gane ko? Tsayawa sai an gama abinci, kaga kila zaka iya rasa sallar Idi. To tun ranjajibur sai ka samu dabinon ka ka aje. Da safe kayi wanka, ka sanya kayanka, ka tafi masallacin Idi, sai ka ci dabino kwaya uku ko kwaya biyar ko kwaya bakwai. Na fata an gane. Saura minti nawa? Minti biyar? To, sai ka ci wato tamarat. In ka ci shikenan, wannan kayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin dabino kafin ya fita sallar Idin karama salla. Wa yakuluhunna witran, yana cin su daya bayan daya. An gane ko? Yana cin su daya bayan daya, karka watsa biyu ko uku musamman a cikin jama'a ake. Sun ce a ka'ida in zaka ci abu mai kwaya kwaya ba kai kadai bane. To idan zaka hada biyu sai ka nemi izinin abokan cinka. Dan wake ne kace to ni fa gaskiya dayan nan jinsa nake yana makale mun a hakuri zan dinga hada salasa salasa. An fahimta an sun yarda shikenan. An fahimta ko? Eh wai ana bada labarin wani Balarabe aka yi masa tayin fura yace a ma haza aka ce fura. A yace shi ba zai sha ba aka ce dan taba yaji. Aka lallaba shi da yayi ludayi dai sai ya rike. Ludayin. Sai aka ce ai zagayawa ake sai ce a salasa salasa. Eh ya ji dadin fura kenan ko? Da haka wa ya'kuluhunna witran zai ci su ne daya bayan daya in ya ci daya sai kuma ya ci daya in uku zai ci to haka zai ci su daya bayan daya haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa amma fil adha amma a idin babbar sallah fa kana la yad'amu hatta yarji'a min al musalla ya kasance baya cin abinci sai ya dawo daga idin babbar sallah fa ya'kula min udhiyatihi sai ya ci daga naman layyarsa wa kana yagtasilu lil eid wato haka yake in sallar babbar sallah ce tunda dama ai baki a bude yake ana cin abinci to shi kuma zai danyi wani takaitaccen azumi ba zai ci abinci ba sai ya je idi ya dawo in ya dawo zai yanka abin layya in ya yanka abin layya a dan gyara kayan ciki sai ya fara cin kayan ciki shikenan wa kana yagtasilu lil eid in sahha manzo Allah ya kasance yagtasilu yana yin wanka lil eid dan zuwa idi in sahha in hadithin ya inganta wa fihi hadithani da'ifan akwai hadithai guda biyu masu rauni lakin thabata an ibn umar ma shiddati ittiba'ihi lis sunna sai dai ya tabbata daga abdullahi dan umar kuma mun san shi da tsananin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin wanka shi ranar idi kuma akwai tabbacin cewa abdullahi dan umar in bai san annabi yana yi ba ba zai ba sabida yana cikin masu tsananin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan hadisai guda biyu da mana yace wato akwai hadisai guda biyu game da wankan idi amma suna da rauni na farko ibnu maja ya rawaito shi a cikin iqamatus salah hadisi na 1315 hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shek nasiruddin al-albani ya ainihin wato raunana wannan hadisin yace da'ifi ne jiddan a cikin sunan ibnu maja wa kana yakhruju mashiyan manzo Allah ya kasance yana tafiya ne a ƙasa zuwa sallar idi yakhruju mashiyan an gane ko in dai ba zuwa ranar idin wato tafiyar masallacin yayi nisan da zuwa ƙasan zai zama da mushakka ba to kamata yake tafi a ƙasa an gane ko yawa wal'anazatu tuhmalu baina yadayhi sannan ana daukan kwagiri a yi gaba da shi kwagirin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin gaba da shi ai an san kwagiri ko na'am manya sun sani amma na san wayannan karbu kallah ka san kwagiri a kaji ba an bayyana sanda dan karami an gane shine al'anaza ma'ana ana daukan sanda sai a yi gaba da shi na annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza wasala idan ya isa can filin idi nusibat sai a kafa sandan a gaban annabi li yusalliya ilaiha dan ta zama sitira sai dinga sallah yana kallon wannan sandan ko wannan mashin da aka kafa a gabansa fa innal musalla lam yakun fihi bina domin filin idin babu gini a gurin to tunda babu gini a gurin kaga da bukata a sanya wani abu da zai zama sitira saboda masu wucewa to shine in annabi zai fita ranar idi sai wani sai ya gaba da wannan sandan in yaje sai a kafa ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta zama kamar sutura ina fata an gane to lokaci yayi to zamu tsaya wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata eid al-fitr insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika